da komai. Ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai tabaraka wa ta'ala mai daukakawa mai kuma saukewa mai dagawa mai kuma saukewa tabaraka wa ta'ala, wanda ya daukaka tuta ta tauhidi da koran shirka da bautar gunki. Ina shaidawa annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne, manzon Allah ne, shine imamu da'awa, shugaban da'awa, jagora na da'awa ila tauhidi, zuwa ga tauhidi da kadaita Allah. Shine rahama da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar akan wannan al'umma. Tsira da aminci Allah sabbata gare shi da shi da sahabbansa masu kyautatawa da biyayya gare shi har zuwa ranar ƙarshe. Ya ku ƴan uwana musulmi, wannan huduba tana magana ne akan ni'imar aiko mana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, annabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil, nabiyyi ummi wanda labarinsa ya gabata a cikin at-taura kafin yazo, labarinsa ya gabata a cikin injila kafin ya iso. Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani, annabi Isa yayi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin Allah ya kawo shi, yace wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmad, yana mai bushara da wani annabi da zai zo bayan sa, har ma ya fadi sunansa yace sunansa Ahmadu. Dan Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sunan nikin sa Ahmad. Bayan Allah ya dauke ki annabi Isa zuwa sama, aqida ahli sunna annabi Isa bai mutu ba, kuma ba a kashe shi ba, kuma ba a tsire shi ba, annabi Isa yana sama, kuma annabi Isa zai sauko lokacin da Allah ya kaddara masa saukowa. To amma bayan Allah ya dauke shi, lokaci yayi tsawo wa mutane kafin a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Musan bayan annabi Isa ya zo, to kuma sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma tsakanin su an samu lokaci mai tsawo. To dan wannan lokaci da aka samu, to sai shedan kuma sai ya samu dama na yada barna, saboda an samu lokaci ba a turo manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. Yayi tabbatar da mutane, shi shedan yayi ta rudan mutane, ya jefa mutane cikin kafirci, ya jefa mutane cikin shirka da bata, sai kadan ne daga cikin mutane wadanda Allah ya kubutar da su, shine wanda Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawina. Daga cikin rahmar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, bayan mutane dinnan sun bata a wannan lokaci, sai kawai kwatsam sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan ya kamata mu gane yaushe ne Allah ya aiko annabi, bayan an dauki annabi Isa, an dauki lokaci mutane har sun fara mantawa da shari'a, shedan yayi ta cin kasuwar sa, yayi ta yada fasadi, yayi ta yada barna, ya dora mutane akan shirka, ya dora mutane akan kin Allah da kuma kin tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala. Sai kwatam Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutane suna cikin wannan kazanta, suna cikin shirka, suna cikin fashi da makami, suna cikin ta'addanci, suna cikin barna. Kai wannan bawa Allah yayi aiki, kuma ya aikatu, bayan mutane sun nemi su halaka gaba daya, sai kadan daga cikin su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira, yace wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, yace wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, karkai da'a wa kafirai, karkai da'a wa munafikai, wa da'a dahum wa tawakkal ala Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane, ku sani cewa Allah ya aiko ni mai bishara ne, kuma ni mai gargadi ne, sannan kuma Allah ya turo ni rahama ce gare ku. Yan uwana musulmi, dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, zuwan sa ya dauke fushin Allah akan wannan al'umma, dan suna kan shirka, suna kan ainihin saban Allah. Allah ya turo shi rahama ne ga talikan bayi gabaki daya, ya bashi addini na gaskiya har zuwa tashi al-kiyama. Babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga shi sai ta da kiyama. Shi yasa ake ce da shi nabiyu sa'a, yace bu isu ana wa sa'a ka hatain, an turo ni da ni da tashi alkiyama kamar haka. Ku duba tsakanin waɗannan yatsutsuwa, ku duba kusancin su, ku duba dan ratan su. Yace a wata riwayar, wa in kadat la tasbiqu ni saura qiris kiyama ta kusa ta rigaye ni ma zuwa. Annabi yace saura qiris a tashi kiyama sai na zo. Kenan duk wanda yake nan a cikin wannan al'umma ya kamata ya hada kayan sa ya shirya, ya sani cewa wallahi an kusa tafiya. Tunda manzon Allah ma yace ni da tashin kiyama kadan ne ya saura qiris, Allah ya turo ni. Da haka Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kama da'awa, ya kama karantarwa, Allah ya turo shi a lokacin babu manzanni, shine ala fatratin min ar-rusuli, an samu fatara, an samu rashin annabawa da manzanni, yazo yayi ta aiki, littatafai sun rushe, an manta da su. Ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Lokacin an canja maganganu, an canja littatafai, an canja shari'a, mutane suka fada cikin duhu, suka kama hukunci da ra'ayinsu da maganganunsu. Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kori jahiliya, ya kori hukunci da ra'ayi, ya kori hukunci da wane ne fi girma. Yace mutane su hukuntu akan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya fitar da mutane daga cikin duhu, ya dora su akan haske, ya warkar da makafi daga makanta ta addinin musulunci, suka dawo suna kallo ido biyu. Sannan kuma ya raba su da zalunci da cuta da annamimanci da sharri da dukkan wata tsiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin kore dukkan waɗannan barna da zai iya kai dan adam ga wuta. Allah ya ce wa mutane, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kun juya baya, to abin da yake kan manzon Allah shine isan muku da sako. Manzon Allah mutum ne mai tausayi ga mu'minai, mutum ne mai kwadayin shiriya ga mu'minai, baya son duk abin da zai saba mutane, shi yasa Allah ya zabata mutane. Shi yasa Allah ya ce, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Shine cikamakin annabawa, daga shi ba wani annabi, littafinsa shine alqur'ani, babu wani littafi bayan alqur'ani, ba littafin da za a kawo. Sannan shari'ar sa ta shafi dukkan wata shari'a. Wata rana a sayyidina Umar yaje ya tsinto takarda a Taura, sai ya dauka yana karantawa, sai ga abin da ke ciki yana da dan kyau, yana da dadi. Sai zo ya ce manzo Allah, ai kaga wannan takarda, bayanan da ke ciki bayanai ne masu kyau. Kawai sai ran manzo Allah ya baci, yace alam atikum biha bayda anqiya, ban zo muku da wannan takarda farasul ba. Yana nufin ba addini na ya share na kowa ba. Wallahi law kana Musa hayyan, wallahi da Musa yana raye, ma wasi'ahu illa tibai, bai isa ba sai ya bini. Allahu akbar. Manzo Allah ya ce, ko annabi Musa yana nan, wallahi sai ya bini. To ya kamata wani ya zo ya bi wani a cikin wannan al'umman ba annabi Muhammadu ba? Akwai rashin hankali akan mutum aliƙa ka da wani ba manzon Allah ba? Kuma yanzu muna da wani wanda zamu rike magana sama da magana annabi, muna da wani wanda zamu riko da shari'a sa sama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, muna da wani wanda zamu riko da sunnar sa in ba sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama. La haqiqa Allah yayi baiwa ga mu'minai da ya turo musu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, wanda yake yana karantar da su littafin Allah tabaraka wa ta'ala, kuma yana koya mun shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yayi masa wahayi, yana da shekara 40 kashal, kuma Allah ya bashi kyawawan dabi'u mala. Duk duniya ba wanda ya kai manzon Allah kyawun dabi'a alayhi salatu wassalam. Mutum ne mai wato mai sakin fuska, yubasidu ashabahu. Nana Aisha take cewa tab ai lamarin manzon Allah yana da ban mamaki, tace idan yaje gida fa a cikin gida yafi kowa taushi. Mutum ne mai sakin fuska, basaman dahaka, mai yawan dariya, mai yawan murmushi. Manzo Allah abun koyi ne wajen tawadu da kankan da kai. Bara ibn Azib yake cewa, wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ranar da aka yi yakin Ahzab, yana diban ainihin wato kasa, yana dakon kasa a karan kansa, ya diba ya kai ana lodawa ana yin ganuwa. Yace wallahi na ga turbaya ya rufe cikin manzon Allah da kasar da yake dauka saboda tsabar tawadu. Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yace, ai cikin kyawun wanda bi umman zan Allah yaudul marida, shi fa zuwa yake yana gaida marasa lafiya, ba irin wasu daga cikin sarakunan gargajiya ba da zai fita ba, sai dai a zo a gaishe shi. Babu sarkin da yake annabi Muhammadu, babu shi wallahi. Da aka koyi da sunna shine a taka aje wata daraja, wani matsayi, wani daukaka, ba yi irin annabi Muhammadu ka Ahmada lam yansha wala huwa yunsha wa injima ishriniya, kamar Ahmadu ba a taba yin sa ba, ko ba za a taba yi ba. Da haka mutum ne mai takawa da kafa sai dai gaida mara lafiya, duk yanda mutum ya kai da mulki da sarauta da isa da daukaka, to sunna ne ya je gaida mara lafiya, ko da shine talakan talakawa, shi fa kowa talauci. To yaudul marida in an yi mutuwa yana takawa da kafa sai je janaiza, kaga annabi yana yawo a cikin unguwa, ina zaka zan je janaiza wani? Idan ba a kawo masa jana'izar ba zai taka yaje alayhi salatu wassalam. Bawa yakan gayyaci manzon Allah yujibu da'watul mamluk, yati da'watul mamluk, bawa zai kira annabi gayyata, wallahi sai ji. Kai annabi har hawa jaki yake, ka san jaki, ka san jaki, wallahi annabi yana hawa jaki. Akwai riwaya da aka ce ma ya hau jakin ya tudu da shi sai riji mai rauni, yana hawa jaki. Yace akwai Barawu yace akwai ranar da na ganshi yana linzami da wuyan jakin da linzamin ainihin wato kaba, haka na ganshi yana hawa. Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai idan suka ganshi ba sa tashi su miƙe a tsaye saboda girmama shi, ya hana su. Me yasa? Yace saboda baya so, bai so saboda tawadu'un su, wai in yazo kowa ya miƙe. Mu ko yau idan babba yazo baka miƙe wa kai laifi, za a ce wai wannan ku kawo mana lambar sa, wai wannan ku duba mana shi. Amma annabi baya bari a miƙe masa dan yazo, cewa yake kowa ya zauna. Alaihi salatu wassalam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da falala, yana da karamomi, sayyidu walad adama, duk dan adam annabi ne yake gaba da shi. Shari'ar manzo Allah ita ce gaba da dukkan shari'ar kowa. Allah ya bashi mu'jizoji masu yawa, daga cikin mu'jizojin da Ubangiji tabaraka ta'ala ya bashi sai ya bashi alqur'ani. Babu wata mu'jiza da ta fi alqur'ani, ya ku yan uwana musulmi. Gagara ba dau an yi a kwafe shi an gagara. Allah ya ce aya daya suka gagara, ayoyi goma suka gagara, sura goma suka gagara, ku kawo qur'anin duka suka gagara. To ku kawo wani bangare na qur'ani ba za su iya ba. Duk balaraban da ya iya larabci in ya isa ya zo ya aya ɗaya irin ta qur'ani, wallahi ba za a iya ba. Walla in jama'atil jinni wal insu ala an yatu bi mithli hadhal qur'an, ko al insu wal jin, ake mutun da aljanu za su hadu su zo da irin qur'ani. Allah ce la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, wallahi ba za su iya zuwa da misalin qur'ani ba, yafi karfin kowa. Dan haka ku haddace qur'ani, ku sa ƴaƴanku su haddace qur'ani, ku karanta alqur'ani, ku yi aiki da alqur'ani, ku yi imani da alqur'ani, ku fifita alqur'ani akan komai. Shine maganar Allah, shine wanda yake jagora. Idan baka bi shi ba wallahi dan wuta ne kai. Idan ka kauce alqur'ani na rantse maka da Allah sai ka shiga wuta. Idan kai biyayya wa alqur'ani kuma kai aiki da shi, insha Allah zaka shiga aljanna. Dan haka Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani, sannan Allah ya bashi ceto, sannan Allah ya halatta masa ganima. Da sauran annabawa gabaki daya ba wanda ke cin ganima. Idan sun yaki Allah ya karba, abinda ake shiri sai Allah ya turo wuta sai ta cinye ganimar gabaki daya. Sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya ce rabawa al ummaka, a ci ganima a more. Manzo Allah shine mutun na farko wanda kasa za ta tsage ya tashi ya fito. Duk duniya idan an mutu ba wanda zai fara fitowa ya miƙe sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ba wanda zai fara neman ceto sai shi, kuma ba wanda za a bawa ceto shine na farko sallallahu alaihi wasallama. Kai annabi shine mutun na farko da zai kwankwasa kofar aljanna. Ba dan adam da zai shiga gidan aljanna in annabi Muhammad bai fara shiga ba. Me kake nema sama da wannan daraja? Me kake nema sama da wannan daukaka? Alaihi salatu wassalam, ba a yi irin sa ba, ba za kuma a taba yin irin sa ba. Sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa mabiyacin annabawa. Al'ummar sa Allah ya mata alƙawari ba za ta taba haduwa akan bata ba. Ba yanda za a yi al'umma annabi ta haɗu a kan ɓata gabaki ɗaya. Annabi shine in yana bacci zuciyarsa ba ta bacci, idan ne yake bacci amma zuciyar baya bacci. Shine annabin da idan ana sallah ya kabbara sallah yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa in yana sallah. Alayhi salatu wassalam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallar nafila da zaune da tsaye, inda ne nafila ne duk ɗaya ne, Allah ya yafe masa. Sallallahu alaihi wasallam shine wanda duk mai sallah sai ya kira sunansa. Dole idan zaka yi sallah ai kai tahiya, dole idan zaka yi sallah ai kai salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Bai halatta ga wani ya daukaka sautin sa sama da sautin annabi ba. Idan annabi yana zaune ba a magana sama da magana annabi. Ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kar ku daga sautin ku sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An hana kwalla masa kira a watsa kiran sa kamar yadda ake kiran kowa da kowa, ba a yi. Sallallahu alaihi wa alihi sallam, Allah ya bashi wannan. Shi yasa Ubangiji tabaraka ta'ala ya bashi dukkan girma da dukkan daukaka, don ku gane cewa annabi ne da ya kamata a bi shi, a yi masa biyayya, a yi mai da'a don a samu rahama. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ana tabarruki da fitsarinsa, ana tabarruki da ainihin jininsa. Allahu akbar. Fitsarin annabi ai tabarruki, yawun annabi ai tabarruki, gashin annabi ai tabarruki, gume annabi ai tabarruki. Sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya bashi jawami'ul kalim, gamammun maganganu. In ya faɗi magana guda ɗaya sai ta bada ma'ana miliyan kaza, sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Duk wata dangantaka ranar tashi alkiyama ba za ta yi amfani ba sai wanda annabi ya hada shi da Allah tabaraka wataala sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ya haramta masa sadaka amma ya halatta masa kyauta. Allah ya bashi makullan arzikin duniya gabaki daya a cikin hannayensa ba tare da ya nema ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Babu hauka a tattare da shi. Duk wanda ya ganshi a bacci to haƙiƙa kamar ya ganshi ne a farke sallallahu alaihi wasallama. Baya magana akan son zuciya, baya magana akan ra'ayi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yayi yaki tare da mala'iku a cikin yakin gab a cikin wato yakin Badar sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ba wani annabi da mala'iku suka je suka yaki a tare da shi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama su kawo masa tallafi. Shine wanda hannunsa ya bulbular da ruwa kamar yadda famfo yake bulbula sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shine shugaban annabawa, shine imamu lailatul isra'i. Lokacin da aka isra'i da miraji manzo Allah shine ya mutane limanci sallallahu alaihi wasallama. A ƙarshe me wannan hudu ba take nufi? Ana nufin wallahi musulmi Allah yana bin ku bashi idan ba ku ba annabawa ba. Tsiraku da rabautarku da dacewarku a rayuwa ku bi sunna, ku zama ahlu sunna masu riko da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma duk wanda zai taba annabi to ya kamata a taba shi. Duk wanda zai soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata a tsire shi ma ba wai shukansa ba. Ya wuce dukkan wani abin da kake tsammani na misali. Kuma ba za mu rayu da addini ba irin addinin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama. Babu wata shari'a da Allah ya karba in ba shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bin su shine zaman lafiya, kauce masa kuma shine fada cikin fitina da bala'i. Allah ka bamu ikon biyayya ga wannan annabi. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.